ne yasa na fasa dutse saboda wahala ne ya kama ni shi yasa na fara buga dutse in ba ka neman kudi ba ba ka da rayuwa shi yasa muna neman kudi za mu je neman kudin kenan dan jan buga dutse Allah ya tanada mana baka da komi a cikin duniyan kai ba komi ba a cikin duniyan don kana da kudi a cikin duniyan nan zaka ji an ce ranka shi dade daidai baka da komi a cikin duniyan nan kai ba komi ba a cikin duniyan nan oh nera ya ya za mu yi da nera ga kristan mu yo suna ta nema nera oh aiki idan kana son aiki sai ka ji krista ya ce ka kawo nera nera ya ya za mu yi da nera Na fara buga dutse tun 1983 akwai wurin da dame gida na yana gadi suka buga naki a wurin mutane sun zo sun fara bugawa sai ni ma na dauka guduma na je na sayi guduma na fara buga dutse in buga hannu ne in buga menene duka ina jurewa ina bugawa kun ga wurare duk duwatsu ne kafofuwan mu ma duka ba inda babu miki ba domin aiki mai wahala ne kusaman shinkafa da wake ina jin yunwa
Yayin abinci.
Muna yin abinci. Kuma nasu yana da raha, ba kamar na sauran mutane ba ma. Abincin su fa sai ka cika koshi. Ina cikin waka na. Caleb zai wuce. Da Caleb zai wuce ya ji ni ina waka. Shine ya rase. Ya ce a'a, mama wani waka ne kina yi mai dadi haka? Sai na ce Allah ne ya bani. Waka ne mai ma'ana nake yi. Sai ya ce ka amma wakan ya mashi dadi fa ai zan koya mashi nace eh zan koya maka sai ya ce to tashi mu je mu je mu ki koya mani waka
mu daina damuwa yanwa mu daina damuwa
Sanita mama is breaking stone everywhere she sells she's always singing I'd be like mama we have to put this on record and straight away that same day I brought her to my studio
Some Jesus.
One, two, three. Zan yi da koyo.
Don me.
Damuwa ba ta ka.
Mu maki je.
Damuwa ba ta karewa. Wancan wurin ne yana dame ni. Yan uwana. Damuwa ba ta karewa. Damuwa ba ta karewa ya hau.
When I was recording Mama, actually, I was expecting it to be that difficult for me, but it seems we had this connection, this spiritual connection, that everything I was doing then, she was able to just follow it up. Though it was hectic, I'll be like, Mama, you have to do it a certain way, and then Mama will do her own version. But at long last, well, she got it, and then, boom.
Damuwa ba ta karewa. Damuwa ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta
ta
ta ta sun yayi mana alheri zamu shiga wannan foto ga matan yaro na ga jika na ga jika na ga yaro na wannan kuma yaro na ne ita wancan na efeta a 1983 lokacin da na fara buga dutse na ina da ita baya shine ina buga dutse lokacin da na efeta amma na efeta gida ne efa na tara ne kwata kwata efa na tara ban taba efa asibiti ba
Biggest artist that we have in the city of Jos and in northern Nigeria right now. She goes by the name, the one and only Mama Hamsato of Takama Genge. Mama Senuku Nezua.
Aewa, Senuku. Hey, I've been there so many years and I couldn't know what to do. Kuma wakan takama suke. Da mutane anguwanmu duka suna wakan takama ne. Ko ina na bi mama takama. To na fara waka ne sai kaga zuciya ne ya kwanta sai ji dadi idan wanda ya ga wani ya samu kar ka yi bakin ciki ba kai addu'a kai ma ubangijin Allah ya bude maka kai ma kai kaman wancan haka ne rayuwa take
All right, ladies and gentlemen, boys and girls, that is the voice of the legendary Mama Hamsatu, a.k.a. Mama Takama. So we can't allow you go until you sing that song. So you have to sing the song for us again. Takama, just give us, you know, a short...
Muna buga dusan nan shine muke ci a ciki shine muna sha a ciki shine muna sutura a ciki rashin lafiya a ciki kowane abu muna yi da shi don ni a rayuwa na ba inda wanda zai taimake ni shi yasa ina buga dusan nan na ce ma dusan kuma dusan yana taimako na shi yasa ban iya bari ba sunana Hamsatu Izan aiki na buga duwatsu ne amma alheri kuma da Allah ya man yanzu ana kira na da suna Takama